خير الهلك كله مين لا تعجب لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو أين الهازك الفهم تنكر أين ضوء الشمس من وينكر الفم دام الماء من سقم بدره وامتداره العظيم الحمد لله شو محمد الهوتيري الله تعالى مسي دا yake cewa la ta'ajaban ma'ana kada kayi mamaki ko kuma ai baya ma bai kamata ai kayi mamaki la hasudin ga wanda yake mai tsananin hasada wato raha yunkiraha raha wanda ya maraita ma'ana ya tafi yunkiraha yana musun wato ayoyin nan na alqur'ani la ta'ajaban kada kayi mamaki ko kuma yin mamaki ai bai kamata ba la hasudin ga mai tsananin hasada raha da ya maraita yunkiraha yake musun wato mu'jizozin nan na alqur'ani kaga kai wancan mata yi duka ce su tsaya a ce tsaya wancan tajahulan dan kallafawa kansa jahilci tajahulan dan kallafawa kansa jahilci wa hawa ainul haziki gashi kuma shine haƙiƙanin wanda yake mai tsananin basira alfahimi gashi kuma mai tsananin wato fahimta mata shurudin wa la ta'ajaban kada kayi mamaki la hasudin ga mai hasada shine mai tsananin hasada raha da ya tafi yunkiraha yake musun su ayoyin alqur'ani tajahulan dan kallafawa kansa jahilci wa hawa ainul haziki alhalin shine wato haƙiƙanin wato wa mai tsananin basira alfahimi kuma mai tsananin fahimta ma'ana shi wanda yake mai musun wato mu'jizozi na alqur'ani wanda kuma duk wanda ka gani yana musun mu'jizozin alqur'ani yana yi ne kawai dan kallafawa kansa jahilci jahilcin kallafawa kansa yake amma shi alramalin alqur'ani abu ne wanda yake buɗaɗɗe kowa wato girman alqur'ani da gagarar alqur'ani a bayyane take to shine ce kada kai mamakin sa saboda yana yin musun alqur'ani ne jahulan dan kallafawa kansa wato jahilci shine ce qattunkirul ayru daw ash-shamsi shi wancan mai musun ayun alqur'ani tunda da haye da awashi yana inkarin wato ayoyin alqur'ani bayan irin gagarar waɗannan ayoyi to ya tabbatar wa kansa abubuwa ne ƙwaya biyu shi na farko shine qartun kirul aynu daw ash-shamsi yace ai idanuwa tana musun daw ash-shamsi hasken rana min ramadin saboda cizara wani ciwo ne da yake samun ido yawwa wayun kirul famu shi kuma baki yana musun da'amal ma'i ɗanɗanon ruwa min saƙani wato saboda ciwo ƙadattun kirul ayinu ai haƙiƙa idaniya tana musun daw ash-shamsi wato hasken nan na rana min ramadin saboda cizara wayin kirul famu baki kuma yana musun da'amal ma'i ɗanɗanon na ruwa min saƙami saboda ciwo yawwa ma'ana shi wanda yake musun ayoyin alqur'ani ko dai ka same shi yadda ka san me ido ne wato ciwon hasada ne a tare da shi dai yawa yana yin musu ne saboda ko ai ba yadda za a yi ba ciwon ido ba ko menene ido nawa ba zai musu hasken rana ba ba yadda za a yi baci yayi musu dandanan ruwa ya san yadda ruwa yake yi yawa sai dai yayi musu sa saboda wani ciwo ciwon nan shine hasada to shi ma kamar inkarin alqur'ani yake yana yi ne kawai dan kallafawa amma yana kallafawa kansa jahilci ya sani yana nuna wa bai sani ba ko kuma amma kuma yana kallafawa kansa hasada dan hasada ne kawai yake musu ayoyin alqur'ani la ta'ajaban kada kai mamaki la hasudin ga wanda yake mai tsananin hasada raha wanda ya maraita ma'ana yake yinkiraha yana musu su mudozin alqur'ani tajahulan dan kallafawa kansa jahilci wa huwa ainul haziqi alhanin shine haqiqanin wanda yake mai basira alfahimi wanda yake kuma mai tsananin fahimta ga su wayannan ayoyi na alqur'ani dan aka inkarin sa ga wayannan ayoyi kawai kangarewa ne da kuma hasada kar tunkirul ayni yace haqiqa idaniya tana musun bau ash-shamsi hasken na rana min ramadin saboda cizara wayin kirul fammu baki kuma yana musun ta'amal ma'i dan danan ruwa min sakami saboda ciwo yawa to alhamdulillah
karatun da muka yi a baya. Thank you.